shugaban kungiyar malaman jami'ar Bayero ta Kano Dr. Ibrahim Magaji Barde yace akwai bukatar ɗan Najeriya su ƙara adaza wajen tallafa a ƴan gudun hijira da cikin Boko Haram idan ta shirya aro musu gabacin Najeriya shugaban ya dai wannan kiran ne lokacin da yake nika wani kayayyakin tallafin abinci ga wasu ƴan gudun hijira da cikin Boko Haram din da dai ta a garin Maiduguri Dr. Ibrahim Magaji yace ya so su yawa ƴan gudun hijira da ya gani a sansanoni daban-daban da ke cikin garin Maiduguri game da irin halin da ya same su ciki musamman ma na rashin wajen makwanci mai kyau da ruwan sha da dai ababen more rayuwa irin na yau da kullum yace wannan kuma abu ne da bai fi karfin ƴan Najeriya ba da idan suka dunkule wuri guda wajen ba da taimako ko da kaɗan kaɗan ne zai taimaka waɗannan ƴan gudun hijira wajen gudanar da rayuwa wasu kamar sauran al'umma dokta wannan ya mun karin haske game da wannan tallafi da suka mika wa ƴan gudun hijira
mun kawo taimako ne wanda ƴan kungiyar mu ta malaman jami'an Bayero suka kai wannan kayayyaki domin a taimaka wa mutanen da bala'in cikin cikin nan ya shafa muna da kunshi 3,500 wanda za a raba musu wanda kuma kiyasin kuɗin ya kai miliyan 5 so muna fatan insha Allah wasu sauran jami'o'i da polytechnic da college of education na can bangaren namu za su yi cikin wannan shiri
ku kungiya ne na malaman makaranta na jami'a kamar sai ku samu wannan kudade har ku ji wannan kai
idan albashin mu muke kudura abun da ya kamata a fahimta shine kamar yadda aka ce dugo-dugo na ruwa shine yake yin kogi so kadan-kadan da ake cira din a 1,100 muke cira albashin kowane malami
har
tsawon wata uku shine muka hada wannan
wannan shine karo na farko da kuka zo garin Maiduguri don bada irin wannan tallafi kamar yadda aka ga irin waɗannan yanayin yadda wannan suke musamman ƴan gudun hijira
gaskiya ƴan gudun hijira suna cikin mawuyacin hali musamman za ka ga daki daya akwai mutum 80 a ciki kuma ba su da shimfiɗa suna yin amfani ne da kwalaye da kuma fatun buhu su yi a ɗakuna da su babu wadataccen ruwa ga dai matsaloli kala-kala gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali wanda yake kamata ya yi a ce Najeriya ba a bar su sun shiga wannan halin ba Najeriya ƙasa ce da muke da mutane kamar miliyan 180 su kuma wannan ƴan gudun hijira miliyan 1 ne zuwa 2 bai kamata a ce wannan 180 din kowa ya rike hannun shi an bar su suna shan waya ba
ganin cewa wannan tallafi ya zo ne a bayan lokacin da ake shirye-shirye gudanar da bukukuwan karamar sallah ko ya ruma su suka amfana da wannan tallafi ke ji
sunana Duna Mangamta yana kira na yanzu ma an kawo shi kanka fada joro da mai wannan sai godiya wajen Allah ba wani magana kawai mu jin dadin mu ya wuce dadi a gare su
kamar wannan abin da aka kawo muku zai ishe ku har ku gudanar da bukukuwan sallah
zai tabbike mu sosai sai tabbike mu sosai kuma mun ji dadin sa ya rige mana tafiya dewa sosai mun ji dadin sa Allah ya sa ya kara musu Allah ya sa wanda su yi abu mai kyau wannan ya kara musu fiye da mu namu
dare da sunan ki
Aisha
daga ina kika zo
daga Maiwa Hausa hanyar Mafa
na'am kawai Mafa kenan ko to ya kuke ji yanzu kuna ganin wannan taimako da aka yi muku zai ishe ku samu kudin biya bukatun ku na sallah ganin cewa ana shirye-shiryen sallah ne
eh mun gode ma Allah alhamdulillah
zai ishe ku ko
ya isa alhamdulillah
ina kika ne Allah
ana 7 ne da ni 8 da mijina 10 ne
goma amma yayin da
kwata da jikan sai ta ma iya maraya a gaban ta
a gaban ku shi maraya na mai fita
ya rasu
a wannan rikicin
eh
wasu ƴan gudun hijira ke inda suka karɓi tallafi da kungiyar malaman jami'ar Kano suka yi tattaki tun daga jihar Kano har zuwa garin Maiduguri don tallafa musu ya bayyana farin cikin game da wannan taimako Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya